أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانوا ما سوراري ممنا مك بركة دساك سادوا دكو أشكوانن شري من البركة نصفر سلر من زوال الله صلى الله عليه وآله وسلم وتنصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند مكي كرانتو مكو لتافي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ميسونا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لتافين دكي كويا من عيد من دعوان الله صلى الله عليه وآله وسلم يبقودا نرد إبادة ستسلى كما يبقى شيء من دعوان الله صلى الله عليه وسلم يكي قيا من اتشي وصلوا كما رأيتموني أسلي كي سلى كما يبقى كوكا قئنا سلى وانن شيء سمكي كوكرم مكرن تام الأمة مكرن تا yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake salla domin mu koyi da manzo Allah a cikin sallar mu wanda dukkan ibada dole idan zaka yi ta sai kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan za ta zama karbabba a wajen Allah a duk ibada da ta zamba ai koyi da manzo Allah ba sunan ta ba karbabba ba a duk ibada da akai iya kokari akai koyi da manzo Allah wannan ibada ita ke zama karbabba sharadin karban ibada shine yadan yayi daidai da koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sharadi na biyu kuma shine ya zama an yi don Allah yadan lokacin da mutum zai yi ibada yadan yayi tsakaninsa da Allah don Allah yi na biyu kuma shine yadan yayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan sune sharuda guda biyu na karban kowace ibada fatar mu Allah subhanahu wataala ya bamu ikon yin ibadubu ibadun mu gaba daya akan koyarwar annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ba manta ba satin da ya gabata mu yi bayani ne game da abun da ya shafi sigogin tahiyatu lillahi wato sigogin tashahudi sigogin tahiyya inda muka je yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa sigogin tahiyya daban-daban har guda shida muka ji yadda ya koya ma Abdullahi dan Mas'ud muka ji tashi siga yadda ya koya masa kuma yadda shi Abdullahi dan Mas'ud yake karantawa muka ji irin tashi kuma Abdullahi dan Abbas shi ma irin yadda yake karantawa yadda ya samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka muka ji ta Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu wanda shi ma yadda ya samu daga manzon Allah kuma yadda yake karantawa kuma yadda yake karantar da abokaninsa haka ta hudu kuma muka samu daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu shi ma muka ji irin tashi ta kuma irin karantarwa da ya karantar da al'ummarsa da yadda ya samu ta daga annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka muka ji ga Umar ibn Khattab khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma muka ji ta siga da kuma inda ya samu ta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka muka zo ga Aisha matar manzo Allah uwar mu'minai umma Abdullah matar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Aisha ita ma muka ji yadda muka samu aka samu daga hannunta kuma da irin yadda take koya ma al'umma yadda ta samu daga baki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wayannan sune sigogi guda biyar wayanda muka samu ko kuma wanda Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo mana a wannan littafin nasa mai albarka yau zamu dora gaba da nan kenan zamu dora daga nan mu wuce gaba a inda malin ke cewa as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wa mawdi'uha wa siyaguha salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma inda ake wannan salati da kuma sigogin wannan salatin kenan hukuncin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma inda ake wannan salati a cikin sallah da kuma yadda ake wannan salati wannan shine abin da wannan tafi ya kunsa mun sani da cewa mu riga mun kare bayani game da abin da ya shafi tafiya to tunda ko ka kare tafiya ka kai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كو عبد الله ورسوله كاكاي كارشي wannan kakai abduhu wa rasuluhu yanzu ka riga ka kammala tafiya kenan to me zai biyo bayan tafiya kamin ka kai ga sallamewa ko kuma kamin ka kai ga tashi sai shine kai salati
kai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ka sallame idan gulun sallamewa ne ko kuma ka tashi ka kammala sallarka idan inda ake kammalawa ne sai kai salati kin to wannan salatin me matsayin sa a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin shari'a musulunci me matsayin sa sannan kuma ina ne ake wannan salatin sannan kuma ina ne sigar sa inda ake bayani sa dai kamar mun gabatar cewa bayan wannan tafiyar na ake a gurin sa sigar kuma zamu ji ta anan gaba to me matsayin sa bari mu jiya وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الاول وغيره منذ الله صلى الله عليه وسلم ينا صلاتي ga kansa domin shi manzo Allah yin salati kaman kansa yawa salati mu kuma idan muka yi salati kai kenan manzo Allah muka wa salati to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan wa kansa salati kai manzo Allah yana salati a tafiyarsa ta farko da kuma tafiyarsa ta karshe wannan kuma kamar mai da martani ne ga wasu malaman da ke cewa tafiya ta karshe ce kai ake wa salati tafiyar farko ba a mata salati sai nuna ma cewa a'a annabi yana salati idan ya kai karshen tafiya kamar yadda muka gabatar yakan yi salati a tafiyarsa ta farko da tafiyarsa ta karshe ma kenan idan sallah mai tafiya ɗaya ne yana yi idan ma mai tafiya biyu ne yakan yi salati a tafiyar farko sannan ta biyu ma kuma nan ma kuma sai yi salati sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ya nuna mana mi ya nuna mana kenan salati sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna mana an shar'anta wannan salati tun daga annabi mu yana yi abu na biyu mareke cewa wa sanna zalika li ummati ban shi manzo Allah yana yi to kuma ya sunnanta ma al ummata yace su yi haisu amaruhum bis salati alaihi ba'da salami alaihi lokacin da ya umurce su cewa to su wa manzo Allah salati bayan sai mai taslima domin da kace assalamu alayka ayyuhan nabi kaga kai mai at-taslimu to abin da zai biyo ba shine kai salati assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaga kai taslimi a wannan tafiyar da ka karanta to yanzu abin da aka biyo ka shine salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi ya bada umurni cewa mu idan muka yi wannan sallah kowace sallah ce idan muka kare tafiyar muka wa manzo Allah taslimi a cikin ta to shikenan kuma daga nan kuma to sai mu yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan salati yana da matukar muhimmanci kure da gaske a cikin sallah mun ji matsayin sa sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amma a rayuwa idan aka ce musulmi ya zo a duniya to wajibin sa ne ya tabbatar da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama salati so daya abun da biyo baya to yana iya zama ba wajibi ba yakan iya zama sunna ce mai karfi amma dai abin da ke zama tilas tilas ga duk musulmi dole ya tabbatar da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati ko da so ɗaya ne a rayuwarsa to wannan shine hukuncin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya bada umurni lalle ai wannan salati a cikin sallah kamar yadda muka gabatar wa allamahum anwa'an min siyagis salati alaihi salam kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya ma al'ummarsa sigogi daban-daban nau'uka daban-daban na siga na salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wayannan sigogin da manzo Allah ya koya masa sahabbansa su kuma sabbai su koya masa sauran al'umma yake a cikin littafin sunna a rubuce a hali yanzu shine salatin da ya wuce kowane salatin da za a yi idan wani malami ya ce ga wani salatin da za a yi wanda ya samo daga wani malami babban malami ko ya samo daga wani ko da sahabi ne bai kai salatin da shi manzo Allah yayi ba bai kai salatin da shi manzo Allah ya koyar da al'umma cewa su yi ba wannan ta sa kenan wajibinka ne wajibina ne mu san salatin da zamu wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shi manzo Allah ya koya muna kuma shi manzo Allah bai bar komai ba duk abin da ke zama ibada akan sa bulada a cikin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya gaya ma al'umma sa wannan abin to tun manzo Allah ya gaya muna ya riga ya kare muna komai babu bukatar cewa ni in kago salati babu bukatar malami na kago min salati babu bukatar kai ma ka kago ko kuma malamin ka ya kago ko kungiyarka ta kago ko ta kungiya ta kago ko kuma a'a wata dariƙar ka ta kago ko dariƙa ta ta kago a babu wannan bukatar tun annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya koyar kuma gashi lokacin da wannan aya ta sauko ta salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aisha bai sun dunguma sun zo sun sami manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya manzo Allah a cikin qur'ani Allah ya ba mu umurni cewa mu yi ma salati mu yi ma sallama ya inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima lalle Allah da malaikunsa suna wa manzo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama sallama da kuma salati ya ku bayi Allah mu'minai kuma ku yi masa sallama kuma ku yi masa taslimi in ji Allah da kansa sai zabi lokaci to mun ji wannan ayar gaskiya magana mun sani da muke maka taslimi domin kullum idan muka gamu da kai akan hanya muna cewa assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya nabiyullah assalamu alaikum muna wannan gaisuwa ta taslimi muna ma wannan taslimi wannan muriga mun san da wannan muna maka gabanka ka tabbatar wannan ya tabbatar sunna ce mun san wannan to amma salati nan da Allah yake muna mu yi yanzu ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu wannan salati aka fara gabatarwa kamar ma taslimi biyu wancan na karshe muka ga sani amma wannan na farkon da Allah yake sallu alayhi to ba mun sani ba ya manzo Allah koya muna to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya musu sigogin tafiya daga manzo ya koya musu sigogin salatin da za su rinkawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ya zama sabon manzo Allah suna da bukace da manzo Allah ya koya musu to min babu aula kenan wani wanda ba sabi manzo Allah ba shi ma ya zama yana da bukata a koyarwa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ya kaga ma kansa ba ba kuma wani ya kago ba ballanta ma a ce kai ka kaga ma kanka kuma ka kaga ma mabiya bayanka kace su ma su kama yi idan su kai za su samu kaza alhali ga na manzo Allah ku yi condemning din sa ga na manzo Allah ku yi parking din sa gefe daya a ya kamata da ni da kai da mu da kowa duk musulmi mu yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu yarda cewa annabi ya yi da manzancin kuma duk addinin da ake yi addini dai ne wanda Allah ya turo shi ya riga ya faɗa bai rike komai ba ya kamata mu tsaya ga annabi mu tsaya ga wannan da annabi ya karantar da mu to yanzu gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masabansa yadda ake salati da nauka da madaban ba ko guda ba a ce dukkan naukan nan manzo Allah ya koya ma al'ummarsa ba su ishe ka ba sai ka karo ni to wannan da ka karo shi ma ba zai ishe ka ba kenan kuma zai zama kai condemning din manzo Allah kai condemning din abinda manzo Allah ya koyar kai condemning abinda sabban manzo Allah suka rayu akan sa kuma idan ka ce ai malumi kana da albarka ne ai duk albarkar sa bai kai albarkar su Abubakar da Umar da Usman ba da suka zo suka ce manzo Allah koya muna in ka ce su iya larabci wanda ko kago ma naka ya iya larabci saboda ka kwararre ne a harshen larabci ya yi kaza ya yi kagowa to ai bai kai su Abubakar da Umar da Usman da Ali da Abdullah ibn Abbas da sabon manzo Allah gaba da su Abu Huraira duka Sa'd ibn Abi Waqqas manyan sabon manzo Allah ai naka ina tabbata ma kai da kanka ka yarda lalle bai kai wancan iya larabcin ba ya akai su ba su kago ba ya akai su suka tsaya ga inda manzo Allah ya tsaya su ba su kago ba to wannan bai yana daga cikin abin da ya kamata mu wa kanmu tambayoyi domin mu ba kanmu amsa domin mu tsaya inda manzo Allah ya tsaya wannan ita ce mafita gare mu ba yadda za a yi mu samu tsira a duniyar mu mu samu tsira a lafiyar mu mu samu hadin kai mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali sai a lokacin da muka yi saranda muka yi da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya muna muka yi da dukkan abinda manzo Allah ya zo mana da shi sannan muka tsaya a nan ba mu kara ba domin da aka ce an ba mu dama kowa ya kara to lalle kare kare din kuma zai sa ai condemning din manzo Allah domin ni zan kara kai zaka kara malami na zai kara kai ma malamin ka zai kara kungiya ta kara ta kama kungiya sai ta kara to daga nan kuma sai zan arasa ina na manzo Allah don kowa ya kara nasi kamar yadda muke gani wa'anda ke kakago wannan kana gani yanzu suna ba nasu muhimmanci fiye da na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suna daukar nasu da daraja da muhimmanci fiye da yadda shi na manzo Allah yake to kaga idan aka ba mu dama mu kago aka ba kowa dama ya kago duk wanda ya kago to kokari yake ba nashi muhimmancin da ya wuce na kowa shi yasa kake gani duk wani mai kagowa ko wani mai kirkiro ne a cikin addini saka ga wannan abun da ya kirkiro fa to a wajensa yafi duk wani wanda aka samu daga manzo Allah domin wanda aka samu daga manzo Allah na al'ummar musulmi ne gabaɗaya shi ku wannan nashi da aka kago to nashi ne saboda ka tunda ko nashi ne zai bashi muhimmancin da ya wuce na al'umma gabaɗaya to wannan shine babban kuskure kuma shine babban laifi shine abinda manzo Allah ke jima tsoro kagowa cikin addini shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar dukkan bid'a bata ce kuma dukkan bata cikin wuta akai kuma yake ga mana iyyakum mudasatul umur iyyakum mudasatul umur ina muku ga sheri da abubuwan da aka kago fa inna kullu mudasatin bid'a domin dukkan abin da aka kago ai bid'a ne wa kullu bid'atin kuma dalala kuma dukkan bid'a bata ce to kaga wannan yana manzo Allah na muna ka sheri da kago wani abu a cikin addini to bari mu jiya menene salati da manzo Allah ya koya ma al'umma wa inna salataini manzo Allah ya koya ma sahabbansa musamman a cikin sallah wanda ba cikin sallah ba a dukkan lokacin da zaka yi salati nemi salatin da manzo Allah ya koya ma al'ummarsa sai ka zo kai wanda ya koya ma wa'annan masoyansa matansa ne abokaninsa ne dan uwan addinin sa ne wa'anda suka kama masa shi yafi son su fiye da yadda yake son ka to wa'annan da manzo Allah yake so yake kauna wa'annan da yake tare da su to ya kamata ka dauka a rayuwarka manzo Allah duk abin da ya koya musu to sai abun kware da yake tabbatar da nagartarsa sannan ya koya musu to kaga wannan ya kamata a ce ka tsaya ka koye shi wannan da abin da manzo Allah ya zaba ma al'ummarsa ya zaba ma sahabbansa yanzu mun dauko siga ta farko daga cikin sigogin da manzo Allah ya koya ma sahabbansa ita ce Allahumma salli ala Muhammadin وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana yin sa ko kuma ce wannan salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sa a cikin dukkan salatocin da yake kuma ya koyar da wannan salatin zaka same shi cikin musnad da Imam Ahmad da Imam Tahawi da isnadi mai kyau haka Imam al-Bukhari da Imam Muslim su ruwaito wannan hadisi amma ba su ruwaito inda ahla baiti wannan ahla baiti sai ka koma musnad da Imam Ahmad da kuma waton sunan na Imam at-Tahawi to shine zaka samu wannan qari na ahla baiti amma al-Bukhari da Muslim kai abunda kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali baitihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan ita ce riwayar da zaka samu ko kuma ita ce ta tabbata cikin Sahih Bukhari da Muslim wacce ma ta tabbata to kaga wannan sigogin duka sika ce mai kyau kuma da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da isnadi mai kyau hadisi tabbatacce ingantacce hadisi wato shine Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan ita ce riwaya ta farko bari mu ji ma'anarta ma'anar shine Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai salati akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yin bawa wanda ya tsara kowa a duniyar nan ya tsara ma komai in ba Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka annabawan Allah ba su kai shi daraja ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan mala'iku ba su kai shi daraja ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka aljannu ba wanda ya kai manzo Allah daraja ballen ta sauran yakubai idan aka hidda annabawa aka hidda mala'iku to ina tabbata ma cewa babu ni wata halittar da Allah yake so yake kauna kamar wa'annan mutane annabawan Allah da kuma mala'ikun Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa'annan duka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi da kuma ɗan gidansa waye ɗan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ɗan uwansa na jini wa'anda wasu ƴaƴansa ne wasu kuma ƴan uwan ƴaƴansa ne wasu ƴan uwan ƴan uwansa ne wato ƴaƴan ƴan uwansa ne kama a ce Ali Aliyu Ali Aqil Ali Abbas Ali Jafar wai ne duka ƴan uwan manzo Allah ne suna cikin alihi kuma suna cikin ali baiti amma idan aka kebance kamar da wannan ruwaya ta zo ta bambanta tace ali baiti sannan kuma tace ali to wannan zamu dauka cewa ahlu baiti yana nufin matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama alihi ko sune wa'ancin da muka ambata ali aliyu ali aqilu ali abbas duwaye ne duka duran suna cikin ali musamman Ali bin Abi Talib da ƴaƴan Ali bin Abi Talib Hassan da Husaini suna cikin ali saboda mi saboda kasancewar su sune ƴaƴan manzo Allah kai sai domin jikoki manzo Allah ne diyan Fatima ne to kaga duka ali baiti ne to alihi kuma to ana nufin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su Aisha su Hafsa su Sauda su Ummu Salama da sauran matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa'inda manzo Allah ya auwa ya zauna tare da su zama aure kuma har yar rasu yana tare da su wa'inda sune matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sokin bi da ahlu baiti to wannan Allah mai jama'a kana salati ga manzo Allah kana salati ga matan manzo Allah wa ala azwaji wa dhurriyati da sauran matansa gaba ɗaya da kuma zuriyarsa kama sallaita ala ali ibrahima kama yadda kai salati ga ali ibrahima innaka hamidum majid kai abun yabo ne kuma kai mai girma ne wa barik ala muhammadin ya Allah kai albarka akan muhammad wa ala ali baitihi da kuma ɗan gidansa ahlu baitihi sune wa'anda muka ambata su ali aliyu ali aqilu da kuma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi da kuma matansa to kaga matansa sun shigo cikin ahlu baitihi amma kuma aka sake kebance su nan shine kamar yadda muka gaba ta muku cewa idan aka bambanta su to sai ya zama ahlu baiti ko ahlu baiti to sai su zama wato wa'ancan da muka ambata su ko azwaji sai su zama daban-daban idan kuma ba ambaci azwaji ba aka zo aka ambaci wannan ko kuma ba ambaci ahlu baiti ba ba ambaci ahlu ba aka ambaci ɗaya daga cikin su ko ahlu aka ambata to da matan da ƴan uwansa duk sun shigo idan aka ambaci ahlu su kudai su kadai kuma to matan manzo Allah sun shigo sannan kuma ƴancan sun shigo idan ko ana son a bambanta wani lokaci to sai a bambanta da ɗayan wa'annan kalmomi guda uku to ni uku ne ko azwaju to aka ce ambaci azwaju su bai daukar kowa in ba matan manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallam idan aka ce ahlu to su kuma al suka ahlu baiti suna iya daukar matan manzo Allah suna iya daukar wa'ancan idan aka ce alu to suna iya daukar matan manzo Allah suna iya daukar dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma azwaju sun tsaya ga matan manzo Allah ne kadai to idan aka ambato su biyu to sai ko ne ya tsaya matsayin sa kenan idan aka ambaci ahlu baitin aka kawo azwaju to sai a ce su azwaju sun tsaya matsayin su mata su ko wa'ancan sun tsaya ga wa'ancan idan kuma aka ambaci ahlu baitin aka sake kawo ahlu to kuma sai zan duka ahlu baitin sun tsaya ga matan manzo Allah su kuma ahlu sun tsaya ga ɗan uwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko kuma duka sun shahi ko ne kenan dai a takaice wa'annan kalmomin duka suna a shafar ko ina sai dai su azwaj sun tsaya ga mata zalla amma ahlu da alu to mata na iya shiga bancin ɗan uwa kuma dukkan suna shiga to kaga dai kana wa manzo Allah salati kana wa ɗan uwan manzo Allah salati kana wa matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam salati har kai kara da cewa kama sallaita ala ali ibrahim kama yadda ka wa man ali ibrahim wannan salati kace innaka hamidum majid ka saki cewa bariki ala muhammadin wa ala ali baitihi wa ala azwaji wa zuriyatihi kama barakta ala ali ibrahim shi ma dai kace innaka hamidum majid wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sa kuma yake siga ta farko da muka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha kana yad'u bihi huwa nafsu sallallahu alaihi wasallam annabi da kansa yana wannan addu'a wannan da kuka ji mun kawo ta farko da Muhammad Nasiru Albani ya kawo to annabi da kansa yana wannan salati sallallahu alaihi wasallam da bakin sa aka rawaito yana wannan salati kaje na cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin su kuma addu'a ce salati ne tabbatacce daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bari saki mai tawaso daya kami in kawo mana siga ta biyu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan siga ta farko da muka samu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatace hadisi daga manzo Allah Bukhari a Muslim sai kuma siga ta biyu idan kuma tana cewa Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تو كاغا wannan siga ita kuma ita ma siga ce wadda ta tabbata a cikin sahih Bukhari da sahih Muslim Imam an-Nasa'i ya fi da ita cikin sanin Tirmidhi a cikin amalul layli wal layla a amalul yawmi wal layla Imam an-Nasa'i cikin amalul yawmi wal layla haka al-Humaydi ya fi da wannan hadisi kuma dukkanin su sun tabbaci su wato yankau cewa tabbataccen hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da wannan salatin kuma yayi wannan salatin shine Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid manar wannan salati daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuhi allahumma salli ala muhammadin ya allah kai salati akan muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yimbawa wa ala ali muhammadin da kuma dan uwa annabi muhammad wato kamar yadda muka bayani a wancan ruwaya ta farko can uwansa na Ali Aliyu Ali Aqilu Ali Ja'far Ali Abbas da kuma sauran waɗanda suka biyo ɗayansu da zuriyarsu duk suna cikin Ali Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suka yi imani da Allah da manzo Allah sai kace kamar sallaita ala Ibrahim kamar yadda kawa Ibrahim kansa wa ala ali Ibrahim kuma kawa shi ma Ibrahim ɗan uwansa yadda kawa annabi Ibrahim salati kawa kuma yan gida annabi Ibrahim salati to kawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan salati malamai na tasuwa bani game da wannan tashbihin da aka kawo ko da yake mu riga mun san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shakka ya dara annabi Ibrahim a gaban Allah to amma kuma sai gashi ana cewa ayi salati kamar yadda aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka wa annabi Ibrahim salati awa manzo Allah irin wannan salati malamai suka ce a wannan ba yana nufin tashbihi irin wannan tashbihi al'adi ba wanda ake fifita wato ake kamanta al-mafdulu al-fadil kuka ce ba haka ake nihi ba a wannan yana nuni ga al-musabaqa tunna annabi Ibrahim ya riga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa a duniya har ma ya zama daga cikin kakannin sa shi yasa kawai aka ambace shi akan hakan amma gaskiyar magana salatin da Allah zai wa manzo Allah ya tsara salatin da yawa annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam Allah subhanahu wataala ya hada mu da su gaba da aljanna annabi Ibrahim kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar haka kuma sai ka sake cewa Allahumma barik ala Muhammadin ya Allah kai albarka akan Muhammad wa ala ali Muhammad da jan gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai albarka ga shi Muhammadun kansa garan kansa sannan kuma kai albarka ga jan gidansa domin duk abin da dan Adam zai samu to zai tunawa da ƴaƴansa ne zai tunawa da zuriyarsa ne kunna kana fata alkhairi gare ka to kuma haka kake fata alkhairi ga ƴaƴanka to wannan shi yasa da kawwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi garan kansa to kuma sai ka zo kana wa ƴaƴansa da zuriyarsa da kuma dukkan ƴan uwansa waɗanda suka yi imani da Allah akwai ƴan uwansa waɗanda ba su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan uwansa ne na jinin sa waɗannan ba za a sa da su ba ba da su ba a ƴan uwansa da suka yi imani da shi wannan su ne suka shigo ciki sai kace kuma kama barakta ala Ibrahim kama da kai albarka akan annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da kuma ƴan uwa annabi Ibrahim wato ƴan gidansa innaka hamidum majid ya Allah kai abun yabo ne ya Allah kai mai girma ne wannan duka kaga fadanci ne da girmamawa ga Allah da kuma nuna salatinka da kuma sarandarka ga annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ya zama kana masa kikkiar addu'a wanda kuma idan har ya zan annabi sallallahu alaihi wasallam an shar'anta mana muhimmasa salati wannan kuma sai kai mu cewa kuma ashe an shar'anta mana muwa kuma iyayen mu addu'a muwa su shugabannin mu addu'a kikkiawar addu'a wanda za ta gyara su idan ta gyara su mu ma sai mu gyaru iyayenka in suka gyaru zaka gyaru shugabaninka idan suka gyaru kai zuma zaka gyaru malamanka idan kai musu addu'a Allah ya shirya su kai ma zaka shiryu amma idan ka bi malamanka da tsinuwa ko ka bi iyayenka da tsinuwa ko ka bi shugabaninka da tsinuwa dukkan ɗaya daga cikin wannan idan suka tsinuwar ta bi su to za ta bi ka za ta shafe ka kai ma kanka to wannan shi yasa ake son a wa shugabanni kikkiawar addu'a ake son a wa malamai kikkiawar addu'a ake son a wa dukkan waɗansu waɗanda ke da jagoranci a yi musu kikkiawar addu'a musamman iyaye to kaga wannan shi yasa da aka wa manzo Allah salati aka biyo da zuriyarsa aka biyo da ƴaƴansa domin kuma haka ake buƙatar kai ma kuma ka wa iyayenka addu'a ka wa ƴaƴanka addu'a ƴaƴanka idan suka shiryu kuma alkhairi ne gare ka kuma alkhairi ne gare su shi yasa kullum ana buƙatar ƴaƴanmu ba la'anta su zamu yi ba addu'a kikkiawa zamu yi musu kamar idan aka umurce mu mu wa shugabanni da iyaye kikkiawar addu'a haka nan kuma aka umurce mu wa ƴaƴanmu addu'a kamar yadda aka umurce ka aka umurci wato ɗanka ya yi ma kikkiawar addu'a to kai ma haka aka umurce ka ka wa babanka kikkiawar addu'a kuma ka wa ƴaƴanka kikkiawar addu'a ya Allah ka ba mu iko wa'annan kikkiawar addu'o'i ga al'umma mu da ma ƙasar mu gaba daya kuma Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali wannan ita ce siga ta biyu cikin sigogin da aka samo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin salatai bari mu maimaita ta kami mu kawo ta uku Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sai siga ta uku ita ce wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala wa ali Ibrahim wannan kuma sai zan babu ala wa ali Ibrahim kawai innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ban mace su kawai wancan wa ala ali Ibrahim wannan kuma wa ali Ibrahim ba wa ala ali ba wa ali sai zama an ɗebe ala tun an riga an baci ala a can ba to nan kuma sai ka kawo wawul adabi kawai sai ba an baci ala ba ba sakin maimaita ala ba sai an ce wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim to kai an baci ali Ibrahim to sai da aka zo na sai ka ce wa ali Ibrahim kawai ba a ce wa ala ali Ibrahim ba to wannan dai yana nuna mana kenan an samo wannan ruwayoyin duka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ruwaya ta uku Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala wa ali Ibrahim kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan ita ce ruwaya ta uku cikin ruwayoyi da aka samo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin salatan da shi manzo Allah yake yi kuma ya karanta da al'ummarsa bari mu ji ma'anar sa wanda bai da bambanci da wancan kwarai da gaske domin ana tare da sauran waɗanda muka ambato ko mu riga mu fassara su sai dai kuma zamu ƙara fassara wannan ita ma kanta da a ƙara hadawa. Salati na cewa Allahumma salli ala Muhammadin, ya Allah kai salati akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad, kuma kai salati ga ƴan uwan annabi Muhammad, ƴan gidan manzo Allah, kama sallaita ala Ibrahim, kama yadda kai salati akan Ibrahim wa ali Ibrahim da ƴan gidan shi annabi Ibrahim, innaka hamidun majid, kai abun yabo ne kuma kai mai girma ne. Wa barik ala Muhammad, ya Allah kai albarka akan Muhammad wa ala ali Muhammad da kuma ƴan gidan Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, kama yadda kai albarka akan Ibrahim wa ali Ibrahim da kuma ƴan gidan annabi Ibrahim, innaka hamidun majid, ya Allah kai abun yabo ne. Allah ana yabonka a sama, Allah ana yabonka a ƙasa, Allah mala'iku na yabonka, mutane na yabonka, dabbobi na yabonka, ƙwari na yabonka, idace na yabonka, duwatsu na yabonka, sannan kuma kai majid, wato mai girma ne. Wannan shine salati na uku da aka samu, kuma wanda Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo wannan littafin nasa. Sai siga ta hudu, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin annabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wannan salatin bambancin sa da wanda ya gabata kusan wuri biyu ne. Na farko ƙarin da ya ƙara annabiyil ummi, duka ruwayoyin da muka ambata na ɗaya da nabi na uku babu annabiyil ummi sai a wannan na hudu. Na biyu, ƙari na biyu shine da ya ambata fil alamina, duka ruwayoyin da muka ambata waɗanda suka gabata na ɗaya da na biyu duka babu fil alamina sai a wannan na hudu. To wannan ya nuna mana kenan dai ita ma wannan ta inganta. Hadisi ne tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan koyarwa na wannan salati yana cikin musnad na Imam Ahmad da Abu Ya'la ce a cikin musnad dinsa kuma da sanadi sahihi, haka kuma yana cikin Muslim da Abu Awana fitar shi da Ibn Abi Shayba cikin al-Musannaf dinsa da kuma Abu Dawuda da Imam An-Nasa'i, duka sun ruwaito shi. Imam Al-Hakim ya fitar da shi a cikin al-Mustadrak dinsa kuma ya ce hadisi ya inganta. Wannan ruwaya bari mu saki maimaita ta, tana cewa Allahumma salli ala Muhammadin annabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin annabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ma'anar ta shine Allahumma salli ala Muhammadin, ya Allah kai salati ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabiyil ummi, wanda bai annabi Allah ne kuma bai taɓa rubutu ko karantawa ba, dai manzo Allah saboda mu'jizar da Allah ya bashi bai taɓa rubutu ba, bai taɓa karatu ba. Idan aka rubuta sunan Muhammad bai iya gane cewa wannan sunan Muhammad ne. Idan aka rubuta ma wasika bai iya karantawa, aka ce mai ya rubuta wasika bai iya rubutawa. Wannan kuma mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, domin da an ce yana iya karantawa da rubutawa, to da sai a ce kofi ne yayyo daga littafan magabata, daga rubuce-rubucen magabata yayyo kofi, to sai Allah ya bashi haka bai iya rubutawa bai iya karantawa ba. Amma sai Allah ya bashi abinda dukkan wani profesan duniya bai iya kawowa, dukkan wani daktan duniya bai iya kawowa, dukkan wani shehin duniya bai iya kawowa, dukkan wani ƙwararre a wani fanni na duniya bai iya kawowa. Ba wanda ya isa ya kawo irin Al-Qur'ani wanda manzo Allah ya zo da shi, gashi bai iya rubutawa kuma bai iya karantawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Shi yasa ma Allah ke cewa ul lainijtama'ati al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-Qur'ani la ya'tuna bi mithlihi wa law kana ba'dhum li ba'dhin zahira, da dukkan da mutane da aljanu duka za su hadu akan su zo da misali Al-Qur'ani, Allah ya ce wallahi ba sa iyawa. To tunda ya nuna mana ba mai iyawa, wa ya zo da Qur'ani? Allah ne. Wa aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama? To wannan ke nuna mana mu'jiza ta manzo Allah, wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ya zo da Al-Qur'ani. To kaga ya nuna kenan lalle wannan manzo Allah ne, kuma ya tabbata annabin Allah ne, dan sako ne daga wajen Allah, Allah ne ya aiko shi. To kaga wannan yana ƙara muna imani mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ina ƙara tabbata muna cewa manzo Allah annabi Allah ne, da Allah mai girma da daukaka ya zabe shi ya aiko shi. Na'am. Sai kuma ka ce wa ala ali Muhammad da kuma ɗan gidan Muhammad, kamar yadda muka bayani, kama sallaita ala ali Ibrahim, kamar yadda kai salati ga ɗan gidan annabi Ibrahim, wa baraka ala Muhammadin, kai albarka ga annabi Muhammad, ka saki maimaitawa ka ce annabiyil ummi, annabin da bai taɓa rubutu ya taɓa karatu ba. wa ala ali muhammad da kuma dan gida annabi muhammad kama barakta ala ali ibrahim fil alamin kama yadda kai albarka akan dan gida annabi ibrahim fil alamin ahalitta allah yanki al alamin ina nufin dukkan halittar da ba allah ba al alamu shine duk abun da ba allah ba shine alam innaka hamidum majid ya allah kai abun yabo ne kai mai girma ne na abun da zamu ƙara fahimtawa anan da aka ce annabi ummi aka ce manzo Allah bai taba rubutu bai taba karatu ba mun gabatar cewa wannan mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda ba annabi Allah ba aka ce ma bai iya rubutawa bai iya karantawa wannan nakasa ce gare shi wanda abba annabi Allah ba yau ake ka zo duniyar nan kuma ka shi karkaru a duniyar nan amma baka iya rubutawa ta hannun dama shine arabiya baka iya rubutawa bangare hannu hagu shine boko to wannan gaskiyar magana kai hasara ka tabi duniya da lahira saboda ka bai kamata dan adam ya zo duniya ba kuma ya rayu har ya koma wajen gaban Allah bai iya karantawa bai iya rubutawa wannan nakasa ce ba karaman nakasa ce ba tawaya ce ba karaman tawaya ce ba kuma ana ji masa tsoro abin da zai biyo ba idan ya gamu da ubangijin sa Allah domin ya nuna kenan bai iya karanta alqur'ani Allah ya nuna kenan bai iya gane maganar Allah bai iya gane maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kenan ko sha'anin duniya ma bai sani ba wannan ba karami hadari ne ba saboda ka irin wannan abun ya kamata musulmai mu tashi tsaye mu yi karatu mu gabatar da karatun addini fi da kowani karatu sannan mu hada da sauran karance-karance kar a bar mu baya a dukkan lungu da sako na karatu a same ka a ciki a same ka kana karatu alqur'ani a same ka kana karatu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a same ka kana karatu littafin musulunci a same ka kana karatun boko kana karatun bangarori daban-daban na rayuwarka wanda zai taimaka maka a rayuwarka kuma zai taimaka maka a gobe lahirarka amma a same ka dip gaba da baya wannan ba karamar hasara ce ba ya Allah ka kare mu to wannan shine yake nuna muna wannan bari manzo Allah haka mu'jiza ce an fi so ne fiye da kowa amma sai aka bar shi haka bai iya rubutawa bai iya karantawa amma gashi ya zo da alqur'ani wanda marubuta har yanzu ba su kare bincike suka gano hakikanin ilmuhukan da ke cikin alqur'ani ba kullun kokari ake a gano ana ganowa har yanzu ba a kare ba kuma ba za a kare ba har don tashin kiyama ilmumukan da ke cikin alqur'ani mai girma wannan duk ya nuna mana mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bari in sake maimaita wannan siga ta hudu kamin mu je wajen siga ta biyar siga tana cewa Allahumma salli ala muhammadin annabiyil ummi wa ala ali muhammadin كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد wannan ita ce sigar sannan wannan ruwaya kusan biyu ne aka hade guri daya akwai ruwaya da bata ambaci annabiyul ummi ba duka sai ta ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima fil alamin innaka hamidum majid akwai wannan ruwaya sannan akwai ruwaya ta kara annabiyul ummi kamar yadda muka karanta kuma wajen kama barakta ala ibrahima sai ta kara kama barakta ala ali ibrahima kamar yadda muka karanta tan kama sallaita ala ibrahima ta kara kama sallaita ala ali ibrahima kama sallaita ala ali ibrahima kaga sai aka zo da shi aka kara ali a wayannan can kuma aka kara annabiyul ummi to duk ruwaya daya ce ko kuma hadisi daya ne amma yana da ruwayoyi nan guda biyu wannan ya kara annabiyul ummi kuma ya kara ala a wajen kama sallaita ala ibrahima ta kara kama sallaita ala ali ibrahima kenan can wajen kama barakta ala ibrahima sai kara kama barakta ala ali ibrahima to wannan dai shine sigar mu ta hudu wanda aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na salati ga manzo Allah Allahumma salli ala muhammadin annabiyil ummi wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin annabiyil ummi wa ala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidum majid to wannan kun ji salatin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama siga ta hudu kenan daga cikin sigogin da aka samu daga manzo Allah sai sigar mu ta biyar mai cewa Allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin abdika wa rasulika wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima wannan kuma ita ce wani hadisi ne kuma shi ma kansa wanda ke da ruwayoyi. Ruwaya dai ta farko ita ce wanda kuka ji mun ambace ta a hali yanzu. Hadis na cikin Sahih Bukhari, yana cikin An-Nasa'i, yana cikin Ad-Dahawi, yana cikin Musnad na Imam Ahmad da Isma'il Al-Qadi, yana cikin Fadlu Salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ruwaya tana da matukar muhimmanci kure da gaske. Bari mu jima'anarta kamin mu saki maimaita ta. Tana cewa Allahumma salli ala Muhammadin, ya Allah kai salati akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abu yabo sama, abu yabo kasa, mai darajar da ya daraja duk mai daraja. Kuma wannan Muhammad sai kace abdika, bawanka, wa rasulika, manzonka, kama sallaita ala ali Ibrahima, kama yadda kai salati ga ali Ibrahima, wa barika ala Muhammad, ya Allah kai albaraka ga Muhammad, abdika, bawanka, wa rasulika, manzonka, wa ala ali Muhammad, da kuma ɗan gidan Muhammad, kama barakta ala Ibrahima, kama yadda kai albaraka akan Ibrahim, wa ala ali Ibrahima, da kuma ɗan gida Annabi Ibrahim. Wannan ita ce ruwayar nan. Akwai wadda ta tsaya ga bata da ƙari, ita kuma mara ƙari nake Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahima wa barik ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahima, sai ta tsaya nan. To mai ƙari ita ce Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima. To wannan sigar kun ga tana dauke da sifanta manzo Allah da abdika wa rasulika, bawanka kuma manzonka. Wannan sifa ce wadda Annabi yake so, yana so a sifanta shi da cewa Abdullahi wa rasulullah, bawa Allah manzo Allah, kuma ko babansa kaga Abdullahi ake ce masa. Sarki shi manzo Allah yana son haka, shi yasa Qur'ani yake sifanta shi da wannan. Sai kaje ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Ko kaje ce wa innahu lamma qama Abdullahi yad'uhu. Kaga Allah yana sifanta shi da wannan Abdullahi wa rasulu. To kaga Qur'ani yana sifanta manzo Allah da Abdullahi wa rasul. To shine kake ganin ko a wannan wajen salati sai kace Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika. Annabi ne koyar da wannan salati. Kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima. Allah ka samu dace. Wannan take siga ta biyar. Sai sigar mu ta shida wanda aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda dukkan sigogi ne da ka hada su daga kusa ga juna suke. Wani sai ya kara kalima daya, wani kalima biyu, wani kuma sai ya dan gabatar, wani dan jinkirtar, shi ne kawai. Amma duk ma'ana kayi salati ga manzo Allah da shi da iyalansa da zuriyarsa, shi ne kawai duk abin da ke kunshe kan. Kamar yadda kawa Annabi Ibrahim, kawa zuriyarsa, kawa iyalansa, su ne kawai dukka ake ta jujjuyawa. Wani lokaci a kara, wani lokaci a rage. To bari mu ji da shida. Da shi kuma nuna cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyati kama barakta ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. To wannan ita ce kuma riwaya ta shida ko kuma siga ta shida cikin sigogin da manzo Allah ya koyar na salati gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Me ma'anar wannan? Allahumma salli ala Muhammadin, ya Allah kai salati ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaji wancan dai. Wa ala azwajihi, ga matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaji duk salatocin da muka samu da dama wanda suka tabbata muna salati ga manzo Allah da kuma matan manzo Allah da kuma ɗan gidan manzo Allah. Domin ka fahimci cewa fa su fa ahli sunna, shi manzo Allah, su sahabban manzo Allah, ba su da wani kiyayya tsakanin su da ɗan gidan manzo Allah, ba su da wata kiyayya tsakanin su da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda kuma shike nuna ma in kana son ka zauna lafiya cikin addini, in dai kai musulmi ne, to dole ne ka so matan manzo Allah, dole ka so ɗan gidan manzo Allah, dole ka so manzo Allah. Duk mutumin ne yake yana son manzo Allah amma bai son ɗan gidan manzo Allah, ƙarya yake bai son manzo Allah. Wanda yake yana son manzo Allah amma bai son matan manzo Allah, ƙarya yake bai son manzo Allah. Wanda yake yana son manzo Allah bai son sabon manzo Allah, ƙarya yake bai son manzo Allah. Domin a nuna ma waɗannan duka sune son su ne ke zama lalle kai kana son manzo Allah. Alamar kana son manzo Allah shine ka so sabon manzo Allah. Alamar kana son manzo Allah ka so matan manzo Allah. Alamar kana son manzo Allah ka so ɗan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Alamar kana son manzo Allah ka so annabawa Allah ma gaba daya. Alamar kana son manzo Allah ka so Allah. Idan mutum ya zama yana son Allah yana son manzo Allah wa'annan dole ya so su idan mutum yazo yana son Allah dole ya so manzo Allah dole ya so sabon manzo Allah dole ya so matan manzo Allah dole ya so ɗan gida Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda kaga yana son bambantawa ya so yace yana son Allah bai son manzo Allah ƙarya yake ko yace yana son Allah yana son manzo Allah amma baya son matan manzo Allah ƙarya yake baya son su ko kuma kace kana son Allah kana son manzo Allah kana son matan manzo Allah amma baka son sabon manzo Allah ƙarya kake ko ina son Allah ina son manzo Allah ina son sabon manzo Allah ina son matan manzo Allah amma ba na son ƴan gidan manzo Allah wannan ma ƙarya ne kake dole sai kana son su duka sannan zaka zama mai imani wannan shine kuke ganin duk salatin nan haka ya kunso yawa manzo Allah salati sallallahu alaihi wasallam yawa matan manzo Allah salati yawa ƙan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati awa sahabban manzo Allah salati to wannan bayanan nuna mana ni ina nuna mana lalle ne dole mu so wa'annan duka gaba ɗayan su idan muna son mu zauna a musulunci bari saki maimaita wannan siga ta shida Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد من سي الله كي صلاتي أكا محمد دكما أزواجه ما تينسى دكما ذريته زريسة صلى الله عليه وسلم أنسى كما صليت على آل إبراهيم كما إذا كي صلاتي أكا أنجد النبي إبراهيم وبارك على محمد النبي محمد كما سأل البركة وعلى أزواجه دما تنسى وذريته بذريته كما باركت على آل إبراهيم كما إذا كي البركة أكا أنجد النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنك حميد مجيد كي أبو يبوني كي ميجرماني سيقا تبقي إذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وانا يتكي تبوكل ما نفع اللهم صلي على محمد يا الله كي صلاتي أكا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد كي صلاتي كأنجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد يا الله كي البركة أكا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد دكما أنجد النبي محمد سوما كموسى البركة كما صليت وباركت على إبراهيم كما إذا كي صلاتي كما كي البركة أكا النبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما كان ينجد النبي إبراهيم إنك حميد مجيد كي أبو يبوني كما كي من جرماني ونن سيغا تبقين تافي وان يأتوا كم باكم نا الأمة قبادية سبور سوك انت بمن كاغا بات دمائي مياتي نم يوا كوي كما كي سيتتفي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شكي نكاغما kaga wannan siga mai sauki ce shi yasa kaga tahi ya duwa a bakun kunan mafi yawan musulmai to wannan yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske mu rike wa'annan salatocin da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan zai sa mu fahimci matsayin manzon Allah mu fahimci matsayin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu fahimci matsayin ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kun ga wannan sigogin da ya kawo mana guda bakwai Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo nan wannan sai da ya tattace dukkan ruwaye da ya kawo sai ya tabbatar da ingancinsa domin akwai wasu ruwayoyin da ba su inganta ba shi yasa kake ganin ya kawo da fuska ya bar su bai kawo su ba akwai ruwayoyi da dama waɗanda suka zo waɗanda ba su inganta ba to wannan shine malaman hadisi suna cewa idan aka samu hadisi ingantacce ya koyar da ibada yadda ake yin ta to ba buƙatar kuma ka je ka nemo wani hadisin da bai inganta ba a ibada domin ibada tawqifiyya ce ita kuma duk abin da kake tawqifiyya ne ana son ka samu dahir cewa wannan daga manzo Allah ya fito to kuma wannan da kuka ji mun karanto daga na ɗaya har zuwa na bakwai ɗin nan yana da dahir cewa daga manzo Allah ne dukkan malaman hadisi sun tantance sun rairaye sai da suka tabbatar da ingancin wa'annan sai daga duk wanda ke da wata shubha bai kawo muna ba duk wani wanda ake ganin cewa bai inganta ba bai kawo ba kai akwai hadisi sai hadisi